Wata kididdiga da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ta nuna cewa Najeriya na da kashi 30 cikin 100 na adadin matan da ke mutuwa yayin haihuwa da mace-macen jarirai a duniya. A Najeriya kuma jihar Kano na cikin jihohin da ke kan gaba wajen fuskantar wannan matsala ta mutuwar jarirai da mata masu juna biyu. Sai dai ga alama hukumomin jihar sun himmatu wajen daukar matakan dakile wannan matsala. La'akari da yunkurin gwamnatin jihar ta Kano na samar da wani daftarin bayanai da ka'idojin samar da abinci mai gina jikin jarirai da mata masu juna biyu. Hajiya Halima Musa ya kasai da ke zama daraktar kula da ingancin abinci a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta yi ƙarin haske.
Daftarin daman ya fara daga Hariya zuwa jiha. To sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da dininmu. Saboda haka amma mun ɗauki muhimman abubuwa wanda zai iya amfani da tarayya zai iya amfani a jiha. To ɗaya daga cikinsu shi ne, na ɗaya a tabbatar yara 'yan ƙasa da shekara 5 daga haihuwa zuwa shekara 5 suna samun ingantaccen abinci. Wannan yana farawa ne daga uwa, shi ne wannan wajen ba da nonon uwa daga awa ɗaya bayan haihuwa, wannan kenan. Sannan a tabbatar kuma da yara daga wata 6 zuwa shekara 2 sun samu ingantaccen abinci, shi ne wannan dabarban abincin. Shi ne ake cewa kamar masu ba da kuzari, masu ba da lafiya, masu ƙarin jini, masu kariya daga cututtuka, shi ma an ba da bayani a kansa da yadda za a ba yaron, duk wannan daftarin yana ciki. Ita ma kanta binnin tarayya ta yi wannan daftarin ne a shekara ta 2018. Sai kuma ce mu ma mu je mu yi a jahohinmu.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru a fannin kiwon lafiyar jama'a kinana ta muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa a watannin 6 na farkon haihuwarsu. Dr. Ashiru Hamza Muhammad shine coordinator shirin bunƙasa lafiyar jarirai da mata masu juna biyu wadda ake yi wa lakabi da Alive and Thrive a Turance.
In ka duba kamar kididdiga da aka yi ta wato mace-macen mata ko a haihuwa ko kuma abin da ya shafi haka da kuma mace-macen yara, wannan abu ne wanda in ka duba gaskiyar magana yana ya gallabi kowa, damu kowa. Sannan kuma ka duba sai muka ga alaƙa shi da abin da ya shafi harkar abin da ake so kamar harkar ci maka kenan ba nutrition. Kale shi kadai zai iya rage mace-macen mata akalla kashi gurin kashi 45 a cikin 100. Kuma ka duba mace-macen matan nan, duk da cewa Najeriya, yawan Najeriya mu ana maganar mutum wurin miliyan 200, amma fa a duniya fa ka duba da yawan duniya wurin mutum miliyan 700 da wani abu, amma mutum miliyan 200 kawai mu ne muke wato a kididdiga mu muke bada mace-macen mata kashi 30 da wani abu a cikin 100 a duniya. Kaga wannan abu ne wanda kuma ɗaya daga cikin hanya da muka kula wanda zai yi a samu wannan a rage mace-macen, ɗaya daga cikin hanyoyi da yawa shine wato a inganta harkar ci maka musamman abin da ya shafi wato exclusive breastfeeding, harkar shayar wannan.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano na tsare-tsaren kafa cibiyar kula da yara masu fama da cutar tamowa, yayin da hannu guda kuma ƙwararru kan kiwon lafiyar jama'a ke jan hankalin hukumomin Najeriya kan yadda ake shigo da magunguna masu sanya jarirai kuzari barkatai cikin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.